biyar ga watan jumadal akhira yau kuma muna bakwai ga watan rajab 1439 babul hajji amman yuhajji anhu man karanta asari na karke maganan malik wala ba'asa an yabuttal mukrimu qurajahu wa yaqa'a dummalahu wa yaqata'a irqahu idha ihtaja ila dhalika shine zancan karke da muka yi ko babul hajji ma ma'ana wala ba'asa an yabuttal mukrimu qurajahu ba laifi ya matsaruwan ciwon da ke jikin shi ko wa yafqa dummalahu dummala ya matsa maruni shi wa yaqta iraqahu ila lako zahtaja ila dhalika babul hajji amman yuhajju anhu babin da zai magana dangane da wani ya ma wani aikin hajji haddathani yahya an malik an ibn shahab an sulaiman ibn yasar an abdullah ibn abbas qala kana al fadl ibn abbas radifa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fadl dan abbas ya kasance yana bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam akan jaki ko akan rakumi ko akan doki kun ga ne ko faja'at humra'atun min khasama shi wata mata cikin banu khasam shi ta zo tastaftihi tana neman fatawan abdullahi dan abbas faja'ala al-fadlu yanzuru ilayka wa tanzuru ilayhi fadlu yana bayan annabi kuma akan jaki kamar yadda ka dauke wani mutum akan mashin sai wannan mata ta zo tana neman fatawa daga Abbas ga fadlu tare da shi fadlu sai zama yana kallon matan ma tana me tana kallon sa faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasrifu wajha al-fadli mun ga yadda ko sai ma'aikin Allah ya kama fuskan fadlu sai yana murda shaka fadlu ya ta samu tilo yana kallon fuskar ta na ku sai kawo fuskar shi yana juyar da fuskar shi shi ne faja'ala sai annabi ya zama kun gane karatun ko yasrifu wajha al-fadli yana juyar da fuskar fadlu ila shikil akhar zuwa wani bangaren daban inda matan batan fa qalat ya rasulullah sai matan ta ce ya ma'aikin Allah inna faridatan lahi fil hajji adrakat abi shaykan kabira farlancin aikin hajji ya tarasa babana ya riga ya tsufa babban tsoho ne ina ma'ana haka mahaifina san da yake matashi bai samu dama aikin hajji ba bai da guduri bai da dukiyar aikin hajji bai da dabban da ake yanka bai da wata tsafa bai da insaniya ta me istita'a din nan da Allah yake liman istita'a ilayhi sabila su bai samu ba har sai da girma sai ga kudi sai ga kaza amma wa kuma yayi me to kenan wajibcin aikin hajjin ya cin masa ne bayan yayi me bayan ya tsufa la yastati'u an yasbuta 'ala raqila yanzu gashi an samu kudi ya zo dukiya ta zauna a iya sayan dabban da za a je aikin hajji sai dai kuma ba zai bi zama ko ka dora shi akan rakumi ba zai iya tabbata akan rakumi ba afa afuju anhu zai iya aikin hajjin a madadin shi kala na'am nabi ce za ki iya wadhalika fi hajjatil wada wanda ya fara a me kaga wannan hadisin yana cikin hadisan da albani ke yin hujja da shi kan cewa sa'a da qadi ba wajibi bane domin ga fadlu yana kallon wata mata matar tana kallon shi kuma ma'aikin Allah na dare ya kalli fuskar ta kalli fuskar shi ya nuna matar ba ta da me ba ta da kaji kenan kun gaide ko to sun su da wani hadisi da ke cewa sai wata mata ta mike zatul hadda aini matan